أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتن خاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فصل الرسالة الخامسة والعشرون من الوصايا. وأن يتشي الرسالة وسيقة عشرين دجر نكتشكين وسيوي da wannan litafin na jawahir risali sai ku kusa risalatul qur'an. Wannan risalan kamar ana mata take da ita wasiqa ce ta alqur'ani. Alhamdulillahi tabaaraka wa ta'ala, dukan godiya ta tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala da ya albarkantu ya dokaka. Tabaaraka allazi bi yadihi almulk, allazi bi yadihi almulk, wannan da dukan mulki ke hannunsa. Tabaaraka ya albarkantu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shine wanda yake da iko akan dukkan komai. Tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, allazi nazzala al-furqana, wannan da ya sabkar da al-qur'ani mai rarrabe gaskiya da ƙarya, wannan da ya sabkar da shi ala 'abdihi absa bawansa, liyakuna lil'alamin nadhira, dan ya kasance mai gargadi ne ga alam baki daya. Tabaraka, wannan ya albarkantu kai. Dama alqur'ani ne mai albarka, ya sabkar ga manzo mai albarka. Saboda haka Allah ya yiwa kansa kirari da cewa shi ya albarkantu shi mai wannan aiki. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ina yi masa godiya sarki tsarkakin sarki madaukaki, alama tafaddala bihi afsa abinda yayi kyauta da shi, min mawahibin limitinani wa atayat tafdil, na daga baye baye na tsantsan kyauta wadda babu yin cancanta ta ayima kyautan a ciki, wa atayat tafdil, da kuma kyautata dai su baye bayan ne wanda suke na fifitawa, wanda aka bashi wannan kyautatukan ya fifita, wani ihsani kuma da kyautatawa. Khalaqa fasawwa, shine wanda ya halitta kuma ya daidaita halittar. Wa qaddara fahada, shine wanda ya qaddarta kuma ya shiryar. Adana li hadha, ya shiryar da mu zuwa wannan. Wa ma kunna linahtadiya, ba mu kasance masu shiryuwa da kanmu ba. Laula an hadana Allahu, badan Allah ya shirya da mu ba. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, tsira da aminci tabbata a bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, wanda yake shine cikamakin annabawa da manzanni. Arsalahu bil huda, Allah ya aiko shi da shari'a, wa dinil haqqi, da addinin gaskiya, li yuzhirahu ala dini kullihi, dan ya bashi nasara ya bayyana shi, shine bashi nasara kenan akan addini duk baki ɗayan shi. Wannan addini na gaskiya kasance shine mai dokaka akan duwani nau'i na addini baki daya. Walau karihal mushrikuna, wannan kuwa ko da mushrikai ba su so ba. Jaana ala fatratin min ar-rusuli, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana afsa lokaci na fatara ta manzanni, ma'ana lokacin da babu wani manzo, babu manzanni. Fa wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkah al-mukarrama, sai aka yi shi ira da mutum Allah tabbata gare shi a garin Makka wanda take abin girmamawa. Wa balaga ashuddahu, har ya kai karfin shi ya kai. Fa hadifa alaihi alwahyu, sai wahayi sabka a gare shi. Wa bu'isa da'iyan ila Allah bi izni, sai Allah ya aiko shi. Sai aka aiko shi yana mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah. Wa sirajan muniran, yana fitila wanda take mai haskakawa. Wallahu yad'u ila dari salam, Allah ko da yake turowa a kira zuwa gare shi, shi Allah yana kira ne zuwa gidan aminci, shine aljanna. Wai hadi man yasha ila siratin mustaqim, kuma Allah shine mai shiryar da wanda yaso zuwa tabarki wanda ke madaidaci. Fa amanna bi, sai muka bada gaskiya da shi. Wattaba'na an-nura allazi unzila ma'a, muka ji hasken nan wanda aka sabkar da shi tare da shi, shine alqur'ani. Fa anqadhana, sai ya tsamo mu ya tsiratar da mu. Bal bari dai an qadala insaniyata jama'a, ya tsamar da ya tsiratar da mutuntaka ce ma duk wani mutum inda yake baki daya min zulumatil jahiliyati daga duhai na jahiliya na jahiliya wa hararaha min ibadati ghayrillahi ya iyawtar da ita daga bautan wani Allah alwahidul qahhar Allah wanda yake makadaici marin jayi wa wada haddan nihaiyan lil zulmi wal dughyan kuma wannan qur'ani da yazo tare da maki sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye wata iyaka wanda take ta karshe ta zalunci da kuma shishigi ya tsaye da su wa nasaba al-adala wal haqa wal mizan ya kafa adalci da gaskiya da ma'auni da ma'auni wa nashara alwiyata al-ukhuwati wal musawa sannan ya daidaita tutoci na ɗan uwantaka da kuma daidaito fil huquqi a cikin haƙoƙi kulliha baki dayanta shari'atan khalidatan wa nuran mubinan ta kasance shari'a ce wadda take madawwamiya kuma haske ne wanda ke mabayyani kullukum li adama wa adamu min turab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkaninku daga annabi adamu kuke kuma shi ko annabi adamu daga turbana yaya ne da kasa yake shi ko walaysa li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala ahmar wala li abyada ala ahmara wala li ahmara ala abyada fadlun illa bi taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani fifiko ga balarabe akan babawa hakanan babu shi fifikon nan wato ga babawa akan wani balarabe hakanan babu wani fifiko ga farin mutun akan wani ja hakanan babu wani fifiko ga wani mushan mutun akan wani hari illa bittaqwa sai da tsoron Allah annasu sawasiyatun ka asnalil bashat haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane daidai suke kamar yanda ka san hakoran mashati ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa ay gaskiya ta zo ƙarya ta kau daman ita ƙarya ne tahiya ce fa dhahabat unsuriyatul yahud al-mutafajjiha da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai unsuriya wato shi unsuriya daga unsur ne unsur shine asali ta'assubanci ga asali mutum ya riga ganin asalin su yayi na kowa to shine ake cewa unsuriya shine suke cewa apartheid wannan unsuriyai ta yahudanci al-mutafajjiya mai alfahari sai ta tari zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kau da suke cewa nanu abnaullahi wa ahibba'u wa yahuda suke cewa su ƴaƴan Allah ne su masoyan Allah ne amaman nur wannan abin da suke na alfahari da unsuriyan ta su sai ta tahi gaban wannan hasken wanda yake alwadihi wanda yake warawara a hili yake mabayyani ne wal haqqi damighi da kuma gaskiya da suke mai roshe ƙarya balbar dai alqur'ani ya musu yarda yace antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga cikin wanda Allah ya halitta ba yayin Allah bane yaghfiru liman yasha Allah yana gafara ga wanda yaso wa yu'azzibu man yasha kuma Allah yana azaba ga wanda yaso kama talashat hamiyatul jahiliyati wa fakhruha bil aba kamar dai yanda aka sani dalilin zuwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam hamiyatul jahiliya wannan kare kan na jahiliya shi hamiya daga hamani ya hani karewa irin kare kai wai kare abin da ke ne haram duk wani abin da ke wani wato haramin ka wani za ce kamar iyalai musamman ƴaƴa da mata yanda ake kare su kariya irin wadda take ta jahiliya wa fakhruha wato alfaharinsu duka wannan wa fakhruha bil aba da kuma alfaharinsu da suke yi da uwaye wannan abun sai duka ya kau kamar me yace ya ne Umar bin Kulsum yake cewa ala me ba yake cewa la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina idza balaga as-sabiyu lana shitaman takhiruna hul jababiru sajidina duk wannan abubuwa ne na jahiliya kage ne cewa wai kar wani yammu wota sai mi wota saman wota shi wannan hamiya ce su ka su za ta bawa kuma yayi wannan ne kamar da aka san tarihi da yaje da wai can uwar sarki take so ta ma uwar shi gori ko wani abin ga sai ya shi uwar shi ta wata ƙara haka da ta yi ƙara ma kawai ya hito ta kuma shi yadda kan sarki shi wani sarki ne ya gayyace shi suka je suka je ziyarce shi tare da mahaifiyar shi mahaifiyar shi take waje mahaifiyar sarki can wurin mahaifiyar sarki take so ta mutu alfahari shi ita ko da ta mutu alfahari kawai sai ta masa kuka da ta masa kuka ta masa ƙara shi yana ji saboda hamiya ina so in nuna me yake yin da hamiyar jahiliyar wannan saboda hamiyar wannan shi zuza'ama shi tace al'anifa kin kare kai da alfari sai ya hiddo ta kubi sare kan sarkin nan da ya gaje su yake kirarin wannan zuza'ama wato zuza'ama kun hakan musu wata za su yi wata wanda take sama wata su hakan nan dake din su wai in yaro ya kai yayi a wurin su to sarakuna masu tsaurin kai manya za su rika haɗuwa suna musu sujjira ne saboda girman kai to wannan duka sai ya tahi Allah tabaraka wataala ya ce inna akramakum indallahi atqakum Qur'an da yazo ya tafiyar da wannan shi ke cewa mafi girma a cikin ku shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah hadha shi sama wa ta'ala anna ma'ana ibrahim ya sallallahu ta'ala anhu ce hadha wannan wa mundu ashhur tun nan da wa'an su watanni احتفل العالم الإسلامي بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن وعن سوة تني عالم دنيا مسلمي تايب كن شو دي وان سبقا القرآن واتو زاقيا وان شنا قرني نقوم شاهد قرني شكرا دليل dari 114 kenan dubu da shekara 400 shege cewa nan da ƴan kwanakai a lokacin da shege wannan hudubin yake wannan wasiyan kenan yake cewa nan da ƴan kwanakai nan da ƴan watanni an yi bikin zagayowar sabkan alqur'ani bikin cikawan shi shekara 400 dalikal qur'an azim yace wannan nuni ne zuwa nuni na girman abu yace wannan shine alqur'ani mai girma dalikal qur'anul majid wannan shine alqur'ani mai girman daraja wadhikrul hakim shine ambato wanda ke cike da hikima ko wanda aka kware a hada shi wa innaha ladhikra jalila shi yace wannan tunawar da aka yi da ta zagayowar sabkan alqur'ani yace tunawa ce wanda take mai girma jadiratun bi an yuftafala biha lalle mai cancanta ne a yi taron biki domin ta kullu sanatin kowace shekara wa kullu shahrin kai bar ma kowane wata wa kullu juma'a kowane sati ma bali bari ma dai shi yace kullu sabahin wa masa kowane sahiya da kowane malice ya cancanci a yi taron biki domin sabkan alqur'ani kamar an tambaye shi domin sai wace fa alqur'anu domin shi alqur'ani huwa hablullahi almatin shine igiyan Allah mai kwari tarafuhu biyadi gehen sa guda yana hannun Allah wa tarafuhu alakhir bi aidina gehen nasa guda kuma yana a hannayen mu wa fi hadisi sharif ya zo a cikin hadisi mai girma mai daraja ana ali ibn abi talib karramallahu wajha an karbo daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya girma fuskar sa قال يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جماعة كان الله يا دامنت الله ثبت أغرش هنا تيوا على إنها ستكون فتنة على سمعنا نعم للي وتفتنة ذات كثن تيوا فقلت ما المخرج سينا عليك سينا تي تؤمنين مفتا من هذا القريتا يا رسول الله يا ما كان الله قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي كتاب مهتاشيني ونئري لتاهي ويجرما وندا فيه نبأ من قبلكم cikin shi akwai labarin wanda suka zo gabanin ku wa khabaru man ma ba'dakum da labarin wanda za su zo bayan ku wa hukumu ma bainakum da hukuncin abin da ke tsakankaninku huwal faslu alqur'ani shine rarrabewa laysa bil hazal shi ba wasa bane man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wanda ya bar shi saboda tsoran wani sarki wani mai tsaurin kai mai girman kai qasamahu Allah Allah zai halaka shi waman yusagal huda fi ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi shiriya ba a cikin shi ba Allah zai batar da shi wa huwa hablullahi almatin shine igiyan Allah mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine ambato me hikima wa huwa siratul mustaqim shine tabarki madaidaci allazi la tazighu bihi alahwa wanda san zuciya bin san zuciya baya iya karkatar da shi wala talattabisu bihi alsinatu hakannan harusa ba sa tudanya da shi an yi sharhi wa suka ce tudanya alsuna harsuna wa suka ce jidda da larabci qur'ani ne wanda yazo da larabci amma in wanda ba laraba suna suna karanta shi sai ka kai mamakin fasahar su saboda fasaha alqur'ani Allah take abin da aka wadi cewa harusa harsuna kenan ba sa tudanya da shi wala yashba'u minhu alulama maluma ba sa koshi da shi wala yakhluqu baya tsuha an kasratir raddi saboda yawan sabka da ake ganshi saboda yawan kankoma shi da ake ana karanta kuma ga amun baya tsuha kullun sabo ne wala tanqadi ajaibuhu ababan mamakin shi ba sa karewa huwal ladhi lam tantahi aljinnu istami'athu shine wanda aljannu ba suke ba yayin da suka ji ana karanta shi hatta qalwa sai da suka ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi lalle mu mun ji wani alqur'ani bai ban mamaki yake shirya wanda yake shiryarwa zuwa shirya kai mu mun mi kauya mun ba da gaskiya da shi man qala bihi sadaq wanda yi furuci wanda ya hadi magana da alqur'ani yayi gaskiya wa man amila bihi rashad wanda yi aiki da shi ya shirye wa man hakama bihi adal duk wanda ya hukunci da alqur'ani yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratul mustaqim duk wanda ya kira zuwa gare shi wannan mutum an shiryar da shi zuwa tafarki wanda ke madaidaci wannan kenan karshen hadisin kenan fa ala hadha shawan mu shawan islamu sa'arta ana maji alhaji ibrahim ya surajilla ta ne yace afsa wannan la ara da'iyan lil ishad fi hadhihi alkalima bunga wani abun da ke wajabta tsawaita magana ba a cikin wannan kalimar tawa da nake yi wa innama kawai dai usikum ina yi muku wasiyatan mujizatan wasiya da take takaitacciya jami'atan mai tarawa hiyal imanu billah shine ba da gaskiya da Allah wasiya da nake muku kenan ku ba da gaskiya da Allah wahdahu shi kadai wattamasuku bi kitabi da ruko da littafinsa alhakim wanda yake mai hikiman nan allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wanda batanci bai isa yazo gaba gare shi ba wala min khalfi ko ta bayan shi tanzilu min hakimin hamid abin sabkarwa ne daga Allah gwani hamid abin godewa tabaraka ta'ala wani tisamu bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ina muku wasiya da riko da sunnan ma'aikatan Allah tsiya da mun ta Allah tabbata gare shi wal firar kull al firar min al bid'i wal muhdathat sannan ina muku wasiya da ku yi gudu dukkanin gudu ma daga bid'o'i daga fararin abubuwa wanda ake fara da su a cikin addini wa tawasau bil haqi ku yi wa junanku wasiya da aikata gaskiya ku ja kunnuwan junanku da ku yi gaskiya da ku aikata gaskiya wa tawasau bis sabri ku yi wa junanku wasiya da hakuri ya duyufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku bakin ma'aikatan Allah tsaya da mutalla tabbata gare shi man zal ladhi yastati'u tajahul alwaqi almari' ko ku mar'i man alladhi yastati'u tajahul alwaqi almar'iyya fi hadha alalam wani ne wanda yake iya wani mutum ne wanda zai iya ya jahilci wato rishin sani waye zai nuna shi bai sani ba shi tajawul ba rishin sanin bane ba rishin sani na gaske ka sani ka nuna baka sani ba waye sai ya nuna bai san cewa abinda waki'i abinda yake halin musulmi kenan wa halina duniya baki daya wanda ake gani alwaqi'il mar'i waqi'i abubuwa hali wanda yake abin gani shi hadin alama a cikin wannan duniya waye ita yace wai shi bai san da abinda yake alkuwa ba innal fitana sanda fituntunu bi shatta anwa'iha da kala kalan nau'o'in ta ba ta tuhaddidu alama sharqan wa gharban yanzu an wayi gari da cewa ba ta ta kwana ne za a ce kuma ga ta nan dai ta wanzu ake ni dai isharan ma'anan magana abinda magana take ni amma da ba ta abinda mutum ya kwana ne da zalla da ba ta innan duk ana so a ce dai da cewa ba su gushe ba wannan nau'in na fitintunu wanda suke daban-daban ba su gushe ba suna yi wa duniya barazana gabas da yamma wal muslimuna alyawma suko muslimi a yau alama nara wa nasma'u da wato abinda muke gani muke ji min al wahmi na daga wato zace-zace shine wahamu zato kawai wa tafriqa da rarrabuwa kawuna wa tirabu sufuf da kuma rishin wato itiraf shine girgiza na sahu-sahu maimakon a ce yanda kowa ya sani wato shi al'umma sahu-sahu ne akwai ma'ikanta akwai maluma akwai shugabanni akwai kowanne ne sahu-sahu ne to ya kai abin ikhtalat al-habil bin nabil ko wa'annan sun cakudu da wa'annan abubuwa dai walau la daf'ul lahi nasa ba'dhum bi ba'din lahudimat sawami wa bi'un wa salawat kamar da qur'ani yake cewa ba dan ijewan Allah da yake yi wa mutane yake ije masu wasu musibu sashen su yake ije musu ba'dhum bi ba'din inda yake ije ma sashe fitintunun sashe ba dan Allah na ije ma wa'ansu wato sashen musulmi da sashen mutane da wasu sashen mutanen ba lahudimat sawami da gidaddajin bauta na ruban irin masu killace kansu din nan a daji su ta bauta to gidajen bautan su suna ke musu sawami da an rushe su wa biya'un da an rushe gidaddajin bauta na kristoci wa salawati da an rushe gidaddajin bauta na yahudawa wa masajid da an rushe masallataya wa'anda yuskaru fi asmillahi da ake ambatan Allah a sunan Allah a cikin su zalika wannan kuwa li anna akthara al muslimi ina al yawm domin mafi yawan musulmi a yau kad ittakhazu hadha al qur'ana mahjuran sirriki wannan al qur'ana abun kaurecewa subhanallah fal yakun iduna idan taubatan ila allah ta'ala shewa yace idinmu na yau ya kasance tuba ce zuwa ga Allah madaukakin sarki al qa'il wanda yake cewa falawla iz ja'ahum basuna tadarru minene ya hada yayin da azaban mu tazo musu su kaskantar da kansu su koma zuwa ga Allah falyakun iduna tasmiman ala hamli risalati alquran almunqiz idumu ibkimu idumu ya kasance tsarma aniya ce abusa daukan wannan wasiqan ta alqurani wanda shine mai tsamawa mai tsiratarwa fakar samitu fil hadith almazkur anifan kayfa wasafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam risalati alquran alkarim kunji hadika kunji a cikin hadisin nan wanda aka ambata yanzu nan dazun nan yaya almanzala sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai gaskiya abun gaskatawa ya sifanta wannan wacikan ta alqur'ani mai girma fi bayanihin nabawi a cikin bayanin shi wanda ke na annabta albadi'i mai kyau wa fi kalimatihi aljawami' a cikin kalmomin sannan wanda suke tattaro ababen bayanai allati tughni alsharhi wanda bayanan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wadatarwa daga barin sharhi wala yughni ana sharhu wanda babu wani sharhi da zai wadatar daga barinta wannan ina fahimta wannan magana ta shau radiyallahu ta'ala da yake cewa maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu ne wanda suke wadatarwa daga barin wani sharhi ma'ana iya maganganun sun ishe ka ba sai ka baka bukatuwa zuwa wani sharhi amma kuma duk wani sharhin da za a kwana ana ma sharhi ba sun wadatar da kai ba wa'annan maganganun abin da yake fahimta wannan shine sha'ani na alqur'ani wannan shine sha'ani na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi tama fasara a gaji da yin fasara ba an iya yi ma fasara ba wanda za a ce an fasar tama abin da suka kumsa a duk abin da za a tarjamawa ba a iya abin da suke cewa tarjamatul harfiya wai kawai aka faɗe ta a faɗa abin da hadisi ne ya kumsa duka kenan wannan da ya kamata kowane musulmi ya yi yayi kokarin fahimtar larabci iya kokarin shi yanda zaka fahimci larabcin ka yi abin kawai wani zauki ne ke akwai cikin kalimomin waɗannan na alkurani cikin kalimomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zauki ne zaka idrake su da zauki shi ma na lugha ba wai da yanda za a fasara ma sai an rage abubuwa da dama ayyuhal ikhwa ya ku tare yan uwa in shin sabu salatu ala rajulani ya tarji Allah ta'ala wa arda wa annabi qudus roke cewa ya ku yan uwa fillahi a cikin Allah innani urayhibu bi jami'il wufud allati wafadat ila hadhihi almadina ina maraba da baki dayan jamu'i wato masu zuwa da suka zo wannan birnin lilishtiraki fi ihtifalat almawlid annabawi ash-sharif domin su yi tarayya cikin bukukuwan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja wa uhanni jami'a man hadaru ma'ana fi hadhihi almunasaba ina yiwa baki dayan wanda suka hadasa tare da mu baraka a cikin wannan munasaba wa ashkuru kullu man sa'a fi khidmati duyufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina yin godiya ga dukkan wanda yayi kokarin wani kokari cikin hidimta ma bakin ma'aikatan Allah tsaya da mutu Allah ta bada gare shi wa as'alullahi al-aliyyi al-qadir ina roƙon Allah madaukaki mai iko an yaktuba lana wa lakum al-qabula was-sa'adata wat-tawfiq wal-fawza fi ad-darain Allah ya rubuta mana ya wajabta ya rubuta mana rubuta gare mu samun karbuwa da arziki da tawfiki dacewa ga madakatar kenan da kuma rabo babban rabo fiddare ne a cikin duniyar lahira kama as'alu ta'ala kamar yadda nake roƙon sa madaukakin sarki an yi ajila bi halaki isabati da bani isra'il ya gaggauta halakar da jama'o'i na yahudawa wa bi tahrir al-arad al-arabiyya arabiyyat al-islamiyya kuma Allah ya gaggauta diyautar da ɗan tadda kasashe na larabawa wanda suke kasashe na musulmi allati ihtallat hal yahudu wanda yahudawa suka kwace su suka zamne su bi musa'adati qiwa sharri wal udwan da taimakon karhi wanda yake na sharri na qiyayya wa an yutahhira baital maqdis kuma Allah ya tsarkake baital maqdis masallaci ne na qudus min arjasi yahudu daga kazanta azantattun yahudawa wa yu'ida ila almuslimina ulal qiblatayn yamaida ma muslimi farkon wato alqibla farkon qibloli guda biyu alqibla muslimi ka'aba kamin ka'aba muslimi suna duban baitul maqdis ne to shine ya sai kasance kamin ayyuwa muslimi umarni da su kalli baitul maqdis fa wallahi wajha ka shadar masjidil haram kamar wannan ayata sabgar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya muskanci dakin Allah mai alhurma wato dakin Allah ka'aba kenan ana kallon baitul maqdis ne shine shauke cewa wanda shine farkon kibla kiblolin nan guda biyu wasalisul haramaini wanda shine na ukun masallati masu alhurma bantin masallacin makka da madina sai masallacin baitul maqdis wa masra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni shine wurin isra'in ma'aikin Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi shine isra'i daga biswan li isra'i bi abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu isra'i tahiyya nan tadare daga dakin Allah mai alhurma na Ka'aba zuwa wannan baitul maqdis wanda ke Quds na ma'aikin Allah tsaya da mutu Allah tabbata gare shi wa an yuwaffiq al-ummata haka nake roƙa Allah ya datar da al'umma al-islamiyya ta musulmi duk da daruki ga riskan abin da ya tsere musu wa an ya rudda ilaihi ta'ala raddan jami'an Allah ya maida su zuwa gare shi ko maidawa wanda take mai kyau wa ma zalika Allah ya aziz wannan ba abu ne mai wuya abta Allah tabaraka ta'ala ayyuha al-ikhwa ya ku yan wa qaba idukum idunku sallanku ta dadada wa kullu amin wa antum bi khair ina roƙo Allah ko ta shekara kun ce da cikin alheri wa salam أمنت يتبتع إبراهيم نياس أركولة في مدينة كولخ يوم السبت ربيع الأول عام 1900 88 hijriya wannan Shehu Ibrahim yake nan Allah ta'ala nahu na kaulaha an yi wannan a Madina ta kaulaha ran asabar 11 ga watan Rabiul Awwal shi wato shekara ta 1388 hijriya alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما مغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.